Jiga-jigar daga ma'aikatan gwamnatin Najeriya tare da na Majalisar Dinkin Duniya ne suka sanya hannu akan tsarin haɗin gwiwa na shekarar 2023 zuwa shekarar 2027 a cikin ginin Majalisar Dinkin Duniya dake birnin Tarayya Abuja, inda suka ce tsarin zai mai da hankali ne akan taimakawa Najeriya don cimma manufofin ci gaba mai dorewa, tabbatar da haɗin kai da gudanar da ayyukan gwamnati a bayyane. Yayin rattaba hannu kan takardar sabon tsarin a ofishin Majalisar Dinkin Duniya dake birnin Abuja, babban jami'in majalisar a Najeriya
What has happened today is we've renewed.
Sun sabunta alƙawarin da suka ɗauka na yin aiki tare a cikin shekaru biyar masu zuwa da gwamnatin Najeriya.
And the commitment is really to continue identifying the key challenges.
Alƙawarin dai sun ƙunshi ci gaba da gano manyan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta, kamar yawan matasa da ba su da aikin yi, yawan yara da ba sa zuwa makaranta, da kuma yawan mutanen da ke fama da talauci a ƙasar.
Overcome these challenges and create a better future for the citizens of this country. That's the significance.
A cewar karamin ministan kudi da tsare-tsare Clem Ikanadi Agba, tsarin da suka sanya hannu a kai zai kara taimakawa wajen cimma nasara a alƙawarin da gwamnatin kasar ta dauka na fitar da ƙarin 'yan Najeriya miliyan 35 daga kangin talauci nan da shekara ta 2025. Yana mai cewa ya zama wajibi gwamnatocin jihohi su mayar da hankali akan yaki da talauci a yankunan karkara a maimakon sanya ido akan birane kawai. A nata bangare, shugabar tawagar gudanar da tsarin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Najeriya da Majalisar Dinkin Duniya, Ula Mula, ta bayyana cewa
the cooperation framework we've just signed as a collective of the United Nations is really built to support the Nigerian vision.
Tsarin nasu zai taimaka matuƙa ga Najeriya da tsarin ci gaban ƙasar, ta da mayar da hankali akan muhimman batutuwa da suka hada da daidaiton jinsi na bai ɗaya, ƙarfafawa mata, matan su riƙa samun damar tsarin lafiyar haihuwa da yadda za a shiga cikin ci gaban tattalin arziki.
Working together with the government on that accountability framework I mentioned, we think that is important.
Ministan ayyukan mata a Najeriya, Pauline Talent, ta ce,
well, ina gani wannan shirin nan yana da kyau, amma aikatawan ne babban damuwa. Ina kira da babban murya cewa ya kamata a samu matakan da za a tabbatar an lura da abin da ya shafi mata, domin mata su ne iyaye. Matasa idan ba a yi da su ba, da kuma gajiyayyu, idan kuwa an kula da wa'annan gefe uku wanda dama kullun ana manta da su, za a samu zaman lafiya da cin gaban kasa yadda ya kamata. Ai, shi yasa na faɗa, na ce dole yadda za a tabbatar a tsare da wannan takardar shine a tabbatar an sa mata a tsakiyar shirin, domin mata iyaye ne. Idan kuwa an ƙarfafa, na ce an ƙarfafa iyali, an ƙarfafa kasa, haka ma matasa su ne manyan gobe, da mata da maza. Dole a kula da hanyar da za a bada ƙarfi, a taimaka, a samu ayyuka wa matasa, a bada koyon da zai sa matasan nan sun zama da abin yi domin ƙasa shiga wani halin da ba daidai ba.
Majalisar Dinkin Duniya da takwarorinta a Najeriya na aiki tukuru don cimma ƙudurorin nan na ci gaba mai dorewa, mai manufofi 17 masu alaƙa da juna, waɗanda ke ƙoƙarin magance manyan ƙalubalen ci gaba da mutane ke fuskanta a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Tun lokacin da aka amince da manufofin ci gaba mai dorewa na SDGs a watan Satumbar shekarar 2015 ne Najeriya ke ci gaba da bayyana aniyarta na cimma ƙudurorin na duniya ta hanyar jagoranci da mallakar tsarin aiwatarwa. Jim Abdulrauf, Muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.